last thing. Always last thing. There's a forest, there's a story, this is a rhythm of the story. It comes from dance.
Cuttack dance.
There's a forest. Suddenly, three animals come running from the forest. First animal is rabbit. Second animal is deer. And the third animal is lion. Why are they running? Lion. Da 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 da